one night ENTK. Kaga wata yarinya, wani fan this girl you gonna say yargaiche. Yargaiche, yargaiche, yargaiche. Fresh kaya, fresh fiska, everything nice. Kai wallahi yargaiche, 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 yargai. Chappy, wallahi this girl so classy. Wato yarinyan na da aji zakin murya, wayo ice cream. Kalli catwalk ta 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 kuma ta sa kaya mai tsada. Kwalliyar ta ma mai tsada, kai yar gaye ce ba ƙarya. This girl looks very very fine, so fine, too much fine. Kyawunta ya wuce misali, guys sun rikice suka ce bala'i. Kyawun fuska chakwai ne, kyawun sura chakwai ne. Kyawun wanka chakwai ne, kai komai nata chakwai ne. Yarinya, yarinya haska, idanuwa na ta zuba a kanki. Yarinya, yarinya haska, that's just the mad over you, me set the craze for you. Kaga wata yarinya, wanna pun this girl, you gonna say yargaiche. Dangai, say dangai, dangai, tukuche bobo. Ai bobo, baya toro, zaya terita, baku kwanto. See me the dang and dang and adjust the pose. Asa de waka to this girl, my cook. Composed, asa come closer. Yarinya, me go do you roja. I'm a soldier, musical soldier. Girl, man, if me bank is over. Zankashe me ki yuku ina hana loka. Yarinya, yo bata shan Coca-Cola. To let me pop, pop, pop you champagne. I want bala, want bala that train. Dumaruma, 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 wumba that train.
Yarinya, yarinya haska, haska.
Idanuwa na ta zuba a kanki. Yarinya, yarinya haska, haska. That's just the mad over you, me set the craze for you.
Kaga wata yarinya, wanna pun this girl, you gonna say yargaiche.
Yargaiche, yargai, toga dangai, eh, yargai.